ni na zo in gaida karatu ne. Rai da gaske. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu ne mai sanya farin ciki sosai. Mutum ya haɗu da ƴan uwansa masoya waɗanda ko da dai ba komai hidima ko harka ta ilimi tana haɗa su, kamar yadda masu hikima suke cewa al-ilmu rahimun baina ahli, ilimi yana da wata igiyar zumunci da take haɗe ko take haɗa ma'abotansa. So irin wannan gaba mai daraja a tsakanin magarba zuwa isha, muka samu babban malami ya zo ya amfanar da mu, dama ce mai matuƙar mahimmanci wacce muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi. Babban abin da ya kawo ni don mu gaisa da shi, kamar yadda kuma kuka ji sanarwar guje a cikin hanzari, so haka dai nima abin ya ishe ni. So amma saboda mahimmantar da zaman da kuma alaƙata ta musamman da shi, na ga cewa irin wannan hasken in ya bayyana ba ka yarda ka zama nesa da shi. So Allah ya saka da alkhairi. Dama shi ta'aliki, wanda zai yi ta'aliki daga cikin sharuɗansa ya ji abin da aka yi. To kaga ban ji ba, kaga shi kenan. Yawwa, ko ba haka ba? Yawwa, kaga sharaɗin ya abin nan. So amma dai babu laifi idan na tunasar da mu abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗakar da mu zuwa ga muhimmancin da shi duk lokacin da aka yi mana wa'azi ko aka yi mana nasiha, ko muka ji wani ilimi, ko muka ji wata fa'ida, ko aka ce maka gyara kayanka wanda ba zai zama sauke mu raba ba, ko aka ce maka ɗan gyara, ɗan canza, duka waɗannan yanannuka da mutum zai samu kanshi a ciki, Allah ya musu kuɗin gora gaba ɗaya, ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, wa idhan la atainahum min ladunna ajran azima wala hadainahum siratan mustaqim. Bayan nan ma sai aka ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Waɗannan ayoyin jama'a suna nuna cewa ashe daga cikin gamo da katar da ni'imar da Allah yake ma bawa a matakin farko, a samu masu wa'azi ma a cikinsu, a samu wanda zai maka wa'azi, a samu wanda zai fa'idantar da kai, a samu wanda zai ce maka gyara, to wannan ni'ima ce. Amma in muka lura, Allah bai ambace ta ƙarara akan cewa ni'ima bace, saboda ne babban dalili wallahu alam shi ne amfani da wa'azin masu wa'azin shi ke tabbatar da ni'imar. So shi yasa sai aka ki ambatar ni'imar samar da masu wa'azin, sai aka tafi kai tsaye, sai aka ambaci yin aiki da wa'azin masu wa'azi. Saboda ina ranar ido idan bai nuna maka hanya ba, ina ranar ji idan bai sa abin da ka ji na amfani ka amfana da shi ba, ina ranar haske idan baka gane abin da zai cutar da kai ka kauce masa ba. To ina ranar wa'azi, misali muna ta jinsa amma kuma bamu wa'azantu ba. Shi dai mai wa'azi ko shakka babu ya sauke nauyinsa, yana da ladansa. Amma kai mai sauraro, tasirin wa'azi a kanka shi ne kai aiki da abinda ka saurara. Saboda haka abu na farko kenan. Ni'ima ta biyu, ni'imar da take tabbatar da ni'imar farko ita ce fa'alu ma yu'azuna bihi, ka aikata abinda aka yi maka wa'azi. a kansa. Fa’ida ta uku in muka lura, ma yu azuna bihi aka fi'lu mudhari, wannan yana nuna consistently haka ake ta maka wa’azin, to kai ma consistently, kai ma yau gobe jibi kai ta bibiyar abinda aka yi maka wa’azin kana ƙoƙarin aikatawa. Mun fahimta? Allah subhanahu wa ta’ala ya ce, wa idan la’ataynahum min ladunna ajran azima. Duk wanda ya yi wannan, inda ko za su yi haka, da mun ba su wani lada gwaggwaɓa ne na musamman, waye baya neman lada, waye baya neman matsayi a wajen Allah, sai ka ji mai abin gaba ɗaya, mai yarda da bayansa yake cewa ga hanyar da in ka bi zai yarda da kai. Wace hanya? Sauraron wa'azi da aiki da abin da ka saurara. A yau jama'a, wa'azi muna saurarensa. Kuma gashi nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu hanyoyi da yawa na hanyoyin kafafen sadarwa dinnan, muna jin wa'azozi, muna jin nasihu. Duka maganganun da kake ji na wa'azantarwa, kowace magana fa hujja ce a kanka ta cewa tabbatar da cewa an isar maka. Ko da sekon 30 ce, ka ji kawai wani malami an sa status ɗin wani, giba ba ta da kyau, an riga an tsayar maka da hujja. Cin naman mutane kaza kaza, hasada kaza can, ka zama malami a kan wannan. Me ma'anar malami? Ka ilmanci da cewa wannan abun ba daidai ba ne. So yanzu abin da ya rage shin ka aiwatar ko baka aiwatar ba, za a tunasar maka cewa ran kaza ga watan kaza ka aikata kaza, bayan ka san cewa ba daidai ba. Wa idan la'ataynahum min ladunna ajran azima, daga cikin abin da yake sosa zuciyar mai zurfafa tunani a kan lafuzzan Allah, Allah mahaliccin sammai da ƙasai, ka ji yana cewa zai baka abu mai girma, zai baka abu na musamman mai daraja. Ai, ko a Hausa ana cewa idan mutum ya ce zai baka riga, to ka fara duba ta wuyarsa. Kuma mai kaman zuwa kan aika misali. To idan mai shi kuma mai karamci ya ce zai baka, ba wai zai baka ba, zai baka bayarwa ta musamman, to ka san cewa end of discussion ake magana ta bayarwa da karamci. Sai ya ce la'ataynahum min ladunna ajran azima, ba a fata ba ambaci irin ladan ba, ba ambaci girmansa ba, ba ambaci ƙarshensa ba, endlessly, limitlessly haka za a yi ta baka lada. Sai Allah ya ce wala hadaynahum siratan mustaqima. A nan akwai wata fa’ida mai girma wacce kila da ita zan rufe. Ita ce, a’a, shi wanda aka yi masa wa’azi ya saurara, ba alaman shari’a ba ce ke tare da shi? To sai ya yi aiki da wa’azin, ɓatacce zai aiki da wa’azi, ashe shiryayye ne kira. To sai aka ba shi ladan aikin da ya yi na sauraron wa’azi da aiki da shi, ashe an yarda da aikin shi kenan, saboda mai, saboda shi shiryayye ne. To kuma sai aka ce wala hadaynahum siratan mustaqima, saƙon a nan shi ne duk shiryar da kake ganin ka samu, bawan Allah, akwai wata shiriya mafi ƙololuwa wacce Allah ya tanadar ma bayansa na musamman, waɗanda suka samu kyakkyawan shiriya a lamil na farko, in suka same ta, to sai a ba su ƙofar su shiga mataki aji na gaba na shiriya, wanda wannan matakin na shiriya duk wanda ya shige shi shi ne ma'alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Wannan shi ne dalilin da ya sa aka kawo hadaynahum siratan mustaqima, bayan nan sai aka kawo waɗannan annabawa da manzalai da kaza da bayan Allah na gari, saboda ƙololuwar martaba kenan, bayan wannan martabar sai wancan martabar. Shi yasa kamar yadda yake tare da su a shiriya ta hadaynahum siratan mustaqima, zai zama tare da su a gobe kiyama. Shi yasa aka rufe magana da zalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima, wannan ƙarshen kyauta kenan, falala kenan ta musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ɗambar da aka dasa har aka samo wannan daga fajin wa'azi ne da aiki da abinda ake saurara. So da haka idan kana so ka samu wannan roman wannan falalar to ka wa'azin ka saurari wa'azi kai aiki da abin da ka saurara kai kyakkyawan sauraro da yardar Allah zaka samu yardar Allah sannan kuma zaka yi farin ciki rayuwa za ta yi kyau zuciya za ta samu kusanci ga Allah subhanahu wata'ala duk kuma zuciyar da aka taimaki ma'abocinta ya samu wannan siffar to babu shakka wannan shine cikakken wanda aka sallama ma'ana wanda yake ya gama cinyewa kenan a babun kyakkyawar rayuwa ta duniya haka kuma idan an koma ga Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dace da mu ya sanya mu daga cikin alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam.